To yanzu karfe 10:11 daidai na safi a nan Washington DC daga inda sashen Hausa na muryar Amurka yake tabbun ku ga shirye-shiryen su na wannan lasariya akan mitoci 16-21-25 a jihohin Niger kuma a VOA Africa dake mai kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma a gidajen radio masu zaman kansu irin su amfani da Fara'a da Nomad da Sarauniya da Dalol da Niya a Ghana ma ana jin mu a tashar Alfa Radio dake birnin Kumasi bayan duka wannan muna voahausa.com da sashenhausa.com Jama'a Aliyu Mustapha Sokoto tare da Safinatu Sudangi kacce rubun ku shirinmu na wannan lokaci bari ta Safinatu ta ba ku kanin labarai kafin ku sauraro wannan ke tafi.
Jami'an kasar China sun ce akalla mutane 79 sun mutu bayan da jirgin ruwan da ke jigilar su ya kife a tafkin Victoria a jiya Alhamis. Shugabannin kungiyar kasashen Turai suna ci gaba da samun sabani akan manyan batutuwa. China ta buƙaci Amurka ta janye ko kuma soke takunkumin da ta azawa kamfanin sayan kayayyakin soja na kasar.
To kanin kenan bayan kun gama jin labaran duniya muna da rahoto daga Jos mai cewa
Dakarun Najeriya sun dukufa wajen gano gawar General Idris Alkali wanda ya bace tun ranar 3 ga wannan wata na Satumba a nan jihar Plateau.
Wanted to find if he's alive.
To sanan zamu je mai mu ji irin tattauna da ke gudana tsakanin yan majalisar dokokin kasar da bakin da suka yi daga Faransa.
Muna so su ba mu karfin gwiwa da shiragen yaki na bisa. Da duk abin da ya kamata a samu wannan ta'addanci da ake a samu a murkushe shi
to da yake juma'a ci akwai shirin duniyar Amurka da kuma ra'ayin ku na email amma duka sai ba labarai
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Jami'an kasar Tanzania sun ce akalla mutane 79 sun mutu bayan da jirgin ruwan da ke jigilar su ya kife a tafkin Victoria jiya Alhamis da rana. An ci gaba da neman mutane yau Juma'a da safe. John Mongela wani commissioner a yankin ya ce an ceci mutane 37 wasu suna cikin mawuyacin hali. Hatsarin jirgin ruwa al'amari ne da aka saba gani a kasar Tanzania domin mutane 894 ne suka mutu a lokacin da jirgin ruwan su ya kife a tafkin Victoria a watan Mayu 1996. A shekara ta 2011 irin haka ta faru lokacin da aka tabbatar mutane mai tan sun mutu a lokacin da jirgin ruwan su ya nitse a gabar tekun Zanzibar fiye da mutane 1000 aka bada rahoton sun bace a wancan lokacin. Shugabannin kungiyar kasashen Turai suna ci gaba da samun sabani akan manyan batutuwa kamar yadda aka gani a taron kolin da suka yi a wannan makon a birnin Salzburg na kasar Austria inda suka share sa'o'i hudu wajen cin abincin dare suna tada jijiyoyin wuya akan bakin haute ba akan bakin haure ba tare da cimma daidaituwa ba to amma kuma akwai batun bakin haure ne kawai suka samu rarrabuwar kawuna ba hatta akan tattalin arziki da wasu batutuwa har yanzu suna da sabanin ra'ayi akan su kamar yadda masana da jami'an kungiyar suka bayyana. China ta buƙaci Amurka ta janye ko kuma soke takunkumin da ta azawa kamfanin sayan kayayyakin soja na kasar a saboda ta sayi makamai daga Russia ko kuma ta kuka da kanta duk abin da ya faru. A yayin da yake zantawa da 'yan jarida a yau Juma'a, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, Geng Shuang, ya ce tunan kasar ta bayyana wa Amurka rashin amincewarta akan wannan mataki. Mr. Shuang ya ce matakin na Amurka yayi mugun keta ka'idojin dangantakar ƙasa da ƙasa, haka kuma ya raunana dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da kuma rundunar sojojin ƙasashen. Ita ma ƙasar Russia a yau Juma'a ta mai da martani lokacin da muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar Sergey Ryabkov yayi wa Amurka kashedin cewa ta shiga taitayinta. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da goyon bayan Brett Kavanaugh, mutumin da ya gabatar da sunansa domin zama alƙalin kotun kolin ƙasar. Shugaban ya yi wannan furucin ne a wajen wani taro a Las Vegas a jiya Alhamis, inda ya bayyana shi a zaman wanda ya iya aiki kuma mai dattako. Lauyoyin matar nan mai zargin Kavanaugh da keta haddinta sun ce tana son ta fito ta bada ba'asi a gaban majalisar dattijai a sati mai zuwa, amma har sai in za a tabbatar mata da za a bata kariya. Lawyer Deborah Cass ta ce wadda take karewa Kristen Blessiford ta samu barazanar za a kashe ta wanda ya tilasta ita da iyalinta suka bar gidansu a jihar California. Shugaban kasar Vietnamese Tran Dai Quang ya rasu a yau Juma'a bayan wata gajeruwar rashin lafiya, inji kafar yada labaran gwamnatin kasar, ina da shekaru 61. Kamfanin dillancin labaran kasar Kwaminisancin ta ce Kwang ya rasu ne a asibitin sojoji da ke Hanoi, amma ba su ba da cikakken bayani ba. Ganin ƙarshe da aka yi wa Kwang a bainar jama'a shine a ranar Laraba a wajen taron jam'iyyar Communist da liyafar da aka yi ma wasu wakilan kasar China. Ya karbi bakuncin shugaban Amurka Donald Trump a ziyarar da ya kai Vietnam a shekarar da ta wuce. Kwang tsohon ma'aikacin tsaro ne kuma ya taba rike mukamin ministan tsaro kafin a zabe shi shugaban kasa a watan Afrilu na shekarar 2016. India ta kaddamar da wata rajistar adana bayanan masu aikata laifuffukan ke da haddin mata. Kafar rajistar ya biyo bayan bayani da ake samu ne da kasar ke fuskantar laifuffukan ke ta haddin mata a fadi a kullum. Bayanan da ke rajistar mai zai zama jami'an tsaro kawai ke da shi, ba kamar na kasar Amurka ba, inda kowa da kowa ke da yancin bayanan da ke cikin rajista masu aikata laifuffukan ke ta haddin mata. Sanarwar ma'aikatar hakokin cikin gida ta ce sunayen mutane 440,000 ne ke cikin ma'adanar bayanan wanda ya hada da waɗanda ake tuhuma da laifin fyaɗen taron dangi, lalata ƙananan yara ta hanyar lalata da sauransu. Rajista tana ɗauke da hotunan masu laifin da adireshinsu da kuma shaidar yatsunsu. Ƙididdigar kwanan nan daga hukumar masu laifuffuka ta ƙasa ta nuna yawan masu aikata laifuffukan lalata daga kashi 12 cikin 100 daga shekarar 2015 zuwa 2016. A shekarar 2016 akwai fiye da rahotannin fyaɗe fiye da 100 da ke faruwa a India a kullum.
Tafiya ta Surungi ce ta kawo ku labaran duniya daga Washington. Daga Jos zan fara rahotanninmu, mu sha da fage da wanda Zainab Babaje ta aiko mana akan famar da ake ta nemo wani babban harsan sojan Najeriya da ya salwance.
Dakarun Najeriya sun dukufa wajen gano gawar Janar Idris Alkali wanda ya bace tun ranar 3 ga wannan wata na Satumba a nan jihar Plateau. Kafin bacewarsa, Janar Idris Alkali, wanda tsohon daraktan gudanarwa ne a shakwatar sojojin Najeriya da ke Abuja kafin ritayarsa a watan jiya, rahotanni na nuni da cewa ya bata ne a cikin jihar Plateau a hanyarsa daga Abuja zuwa Bauchi. Dakarun Najeriya karkashin jagorancin garizin komanda runduna ta 3 da ke nan Jos, Brigadier Janar Ibrahim Muhammad ya ce binciken da suka fara gudanarwa na nuni da cewar an gano motar Janar Idris Alkali a yankin Duradu a karamar hukumar Jos ta Kudu, don haka suke yasan wani tafki da suke zaton an jefa motar Janar din. Janar Muhammad ya ce sun shafe mako guda kenan suna neman gawar Janar Idris Alkali da motar sa Toyota Corolla baka.
Wanted to find if he's alive.
Ya ce muna so mu san ko yana raye.
We have credible information that some vehicles were actually pushed into this river behind.
Ya ce wannan bincike da muke yi na ceto mun samo bayane ne cewa an tura waɗansu motoci a cikin rafin.
For the last 3 days we are trying to see if we could salvage anything from the river.
Ya ce tun kwana 3 kenan muke kokarin gani ko za mu gano wani abu a cikin rafin, amma ganin yadda rafin tsohon wurin haƙar ma'adinai ne ya kasance da wahala. Duk da shike mun yi amfani da babban motar da ke daga abu mai nauyi, amma har yanzu ba mu gano shi ba.
We have now decided that we will now evacuate the water from the pond so that we can see what is inside.
General Ibrahim Muhammad ya ce a yanzu haka mun yanke shawarar za mu janye ruwa daga rafin don gano abin da ke karkashin ruwan. A halin da ake ciki kuma, yayin da sojojin ke yasan tafkin, mata saye da bakaken tufafi sun gudanar da zanga-zanga wanda a cewar su ruwan rafin suke amfani da shi. Mary Yakubu ita ce jagorar matan.
If they flood that water, our children can die and our husbands can die. We don't want anybody to touch that water.
Tace in an yashe ruwan rafin yayanmu da mazajenmu za su mutu saboda haka ba ma son kowa ya taba ruwan a yanzu haka dai sojojin sun tsaurara matakan tsaro a yankin suna kuma gudanar da aikin yasar tafkin don gano gawar janar Idris Alkali ko aka sun haka Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
shike zeda bari mu je Niger inda Salimu Muni Barma ke dauke da rahoto akan makasudin ziyarar da wata tawagar yan majalisar Faransa suka kai wa takwarorinsu dake mai inda kuma shi sirrin din gidanta da Alhaji Hama Asa wanda shine shugaban kwamitin tsaro a nan majalisar dokokin Niger kan shawarwarin da bangarorin biyu suka tsaida
nan Niger kasashen waje na Turawa da sauransu mun zame musu kamar kal kenan dole ne su zo su gani menene yake faruwa kamar gando ne na ruwa in an ka bude shi ruwan za su tafi ko ina kamar dangali ne na ta'addanci nan cikin Sahel kenan in an ka tare an ka samu magani an ka yi na wadannan ta'addanci zaman lafiya za shi shahi Niger za shi shahi kasashen Afrika na yamma kuma ta shahi kasashen Turawa gaba daya saboda ta'addanci baya da iyaka to shine mun kai muhawara da wadannan yan majalisa na dokoki na kasar Quraysh dan su san matsalar da muke fuskanta a nan Niger da kasashe wanda sun ka shaye mu dan kun sani yau babban matsala Libi kasar ta tabarbare babu iko in an ka tuna Mali ma haka nan babu iko bancin wadanga yan ta'adda masu kwari masu sai da kwaya dan in sun ka dauko daga America da Shid sun ka biyo Golf da Gine sun ka zo Gine Conakry sun ka biyo ta Mali sun ka shigo Niger sun ka tasasamma wajen Libi da sauransu kenan cikin wannan babban daji babu iko wanda za shi tare su saboda hamada ce
akwai wasu shawarwari da kuka tsayar da su wadannan yan majalisa na kasar Faransa
lalle mu tsayar da maganganu masu kwari kasashe namu suna jikin matsaloli na rayuwa na al'ummar su dan abin da an gare su shine suke daukawa su bada a tahi a sai kayan yaki kenan muna so su ba mu karhin guyuwa da shiragen yaki na bisa da duka abin da ya kamata a samu wannan ta'addanci da ake a samu a murkushe shi tunda ya sami sabon salon cewa a je a kama mutane da a bada kuɗi kenan in ana bari shi wata kila gobe kuma wata sabon salo za su bulluwa da shi kenan su gaya ma yan uwarsu na cikin kasashen Turai cikin halin da waɗannan kasashe namu suke ciki dan su ba su bada goyen baya da a taimaka ma kasashen namu su yi ta dafi cikin wannan kangi
sun yi muku wani alƙawari ne
alƙawari lalle sun dauka da cewa zuwa gaba ma za a sake wani taro cikin wata wancan na ƙarshen shekara wajen Quraysh za a tantamnawa majalisar dinkin duniya ita da kanta ta bada goyen baya a bada kayan aiki a bada taimako saboda wannan sojoji da sun ka taro na ƙasa biyar a ba su kayan aiki
gai da sile da hira da yadda Alhaji Hama Asa bari mu tsaya nan Niger mu ji kowane shiri da magaram take yi na babban taron kasa da ake shirya a cikin watan Disamba ga tamar
yayin da ayyuka suka kankama na da magaran sabuwa da za a yi ran 18 ga watan Disamba na zagayowar samun incin kan Niger jama'a na korafin aikin yana tafiyar hawainiya duk da yadda a kowane bangare aiki ya kankama ga dai yadda wasu ke cewa
Ahmad Rufai Abubakar to aikin da magaran sabuwa a yanzu ne ma ake rurushe wasu guraren da za a yi gine-gine yanzu haka muna kallo ko turbin ba a fara dora ba hilin balo ba a fara gyaran shi ba MGC tana nan an yi jinkiri kwarai amma muna jin dadi tana mu ƴan ƙasa ne kuma mu ƴan jihar da magaran ne muna jin dadi za gyara mana gari alhamdulillah wannan aiki da ake cewa kai ko ɗan meter aka mun na kwalta nan an gyara mana gari muna jin dadi
Usman Kore gaskiya akwai tahiyar hawainiya sosai saboda mu a yanda muka yi tsammani prime minister ya zo suka ce ga za a yi da magaran sabuwa to mun yi tsammani irin na sauran jahohi ne za a fara daga an kare tawa za a kaka aiki a fara a damagaran surtu a bisa kan wannan bayan Allah wanda aka ji aka fasa duwa zuwa ungosu akwai masu karamin ƙarfi a cikin su akwai masu hali karamin ƙarfi kin gani in aka mai banna in ba a gyara mishi ba an shiga haƙi
sunana Ahmadu to lalle ne kamar wannan aiki na damagaran sabuwa ya zo alerti mun mu tsammani za a yi shi akan lokaci kuma yanzu aka ce a wata uku da ya saura wannan aiki gaba daya za a ci a gama shi
sai dai a cewar Fal India ga jagoran ayyuka a kamfanin Satom da ke da nauyin aikin cewa yayi aikin ya sha kashi
les travaux principaux prioritaires seront libérés avant le 18 décembre
manyan ayyuka masu muhimmanci za mu kare su kafin 18 ga watan Disamba
comme vous le constatez sous l'axe du défilé donc on compte finir d'ici le 5 et après on va attaquer jusqu'à l'aéroport donc assurez-vous que avant le 18 décembre tout sera libéré comme prévu
ko da bangaren da za a yi fareti muna sa ran za mu idar da shi nan da 5 ga watan na Disamba sai kuma mu koma kan filin jirgin sama daga nan har zuwa filin jirgin sama abin da ya shafi shimfida kwalta ya kusa karewa
la partie prioritaire là on peut dire on est à 60%
yanzu haka dai aiki ya sha kashi mun kai kashi 60 a cikin 100 a dai waje akwai ungwonin da aka fasa manyan duwatsu har ma ya musu illa a gidajen su wanda aka yi alƙawarin biyan sidiya to ko ina maganar ta kwana Mansur Haji Doddo shugaban kwamitin zandar sabuwa da ƙarin haske
to sai ko ente donc c'est pas ces travaux il est évident qu'ils seront dédommagés et des dispositions seront prises conformément donc au texte en vigueur
duk waɗanda gidajen su suka samu matsala za a biya su diya kamar yadda doka ta ce za a dauki dukkan matakan da suka dace Tamara Abari muryar Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger
dariya zan gocin kana jin ba mata kuma yanzu mahaukata zan kamar da wancan zamani ana dariya babu hujja
magana duniya ku dariya
kada ni kai an kanani
magana duniya ku murmushi ku daina mugun tagumi
tagumi sai abin da shi gaba
ku daina mugun tagumi waga wakan ta kuce ku daina mugun tagumi shaka
to yanzu karfe 11 na safi da minti 17 a nan birnin Washington DC kuna jin shirye-shiryen sashen sunan murya Amurka ne suke zo muku yau shirin duniyar Amurka yana da sabo ko da yake na wucin gadi ne mai jagora
jama'a barkanku da sake saduwa a cikin shirin duniyar Amurka idan ba ku manta ba a makon da ya gabata mun yi muku tsokaci akan mahaukaciyar guguwar Florence wacce ta tunkari gabashin Amurka a wannan makon shirin na duniyar Amurka zai dora daga inda aka tsaya sakamakon ta guguwar ta yi barna mai yawa bayan mako guda sai tarkatar kar tabbatar da alƙalin kotu mafi girma a Amurka da shugaba Trump ya zaba wato Brett Kavanaugh wanda ana gab da ƙuri'a akan sa wata sabuwa ta bullo sunana Nazir Ahmad Hausawa Yanzu yanzu dai guguwar Florence ta yi barna a jihohin Carolina ta kudu da Carolina ta arewa mako guda bayan guguwar ta afka wasu bangarori na kogunan gabashin Amurka guguwar ta yi guzurin ruwan sama da iska mai tsananin gaske kimanin mutane 10,000 da suke agigice kuma cikin dinguwa suna sansanoni ko mafaka biyo bayan hasashe da masana suka yi cewa akwai yiwuwar ambaliyar ruwa daga kogunan da suka cika suka batse hukumar hasashen yanayi ta kasa ta ce manyan hanyoyin ruwa a jihohin Carolina da Virginia sun cika da ruwa fiye da yadda za su iya janyo ambaliya kuma ana zaton za su ci gaba da karuwa ne a kwanaki masu zuwa gwamnan jihar Carolina ta arewa Roy Cooper ya faɗa a wani rubutaccen jawabi cewa mutane da suke zaune a wuraren da hanyoyin ruwa suke su kasance cikin shiri a yayin da koguna ke tumbatsa kuma su bar gefen magudanar ruwa a kwanakin nan masu zuwa guguwar ta Florence wacce ta kashe mutane 36 ta jibge ruwan sama da ya kai santimita 91 a wasu bangarori na Carolina saboda haka ne ma ruwan ya yanke wasu bangarorin daga sauran sassa na jihar musamman a Carolina ta arewa samun damar shiga yankin gabar tekun na birnin Wilmington na Carolina ta arewa wacce ambaliyar ruwa ta hana shiga da fita na tsahon kwanaki ya ragu a yanzu amma jami'ai sun ce ba su da masaniyar yaushe ne waɗanda aka kwashe daga yankin za su iya komawa gidajensu Guguwar ta katsa wutar lantarki inda a halin yanzu mutane kimanin miliyan 2,100 suka rasa wutar a kudu maso gabashin Amurka. Gidaje 120,000 da wuraren kasuwanci har yanzu ba su da wutar lantarki ya zuwa jiya ranar Alhamis a Carolina ta Arewa, kamar yadda kamfanin samar da wutar lantarki a yankin ya faɗa. A yayin da ruwan ke tumbatsa, haka muhalli da lafiya ke ƙara samun barazana da gurɓataccen ruwa ka iya haifarwa. Hukumar kula da ingancin muhalli ta ce ambaliyar ruwan ta jawo fiye da wuraren da ake zubar da kashin aladu 12 ne a jihar ta Carolina ta Arewa suka kwarara a magudanar ruwa. A fiye da shekaru 20, wannan shine karo na farko da kamfanonin da ke kiwon aladu suka ce ruwan ya mamaye gonakinsu. Jami'ai a jihar Carolina ta Arewa sun ce kimanin aladu 5,500 ne da kaji 3,500,000 suka mutu a ambaliyar ruwan. Gami da lalata gonar taba sigari da yawanta ya kai kilogram miliyan 57, wanda kudinta ya kai dalar Amurka miliyan 350. Shugaba Trump ya bada izinin bada tallafin gwamnatin tarayya domin farfado da bangarorin da musibar ta fadawa. Ga waɗanda ke bibiyar labaran siyasar Amurka suna da masaniyar tatabar zar da ake yi akan zaman sauraron da kwamitin shari'a na majalisar dattijan Amurka ke yi akan wanda shugaba Trump ya zaba a matsayin alkalin kotun kolin Amurka mai shari'a Brett Kavanaugh. Yanzu a lokacin da muke hada wannan shiri, shugaban kwamitin shari'a na majalisar dattijai ya ce matar da take zargin dan takarar kotun kolin Brett Kavanaugh ya ci zarafinta ta hanyar makureta tana da lokaci zuwa safiyar yau Juma'a ta bada amsa kan ko za ta gabata a gaban kwamitin ranar Litinin mai zuwa. Farfesar sanin halayyar dan Adam ta jihar California, Christine Blasey Ford, ta zargi Kavanaugh ne da cin zarafinta ta neman tilasta kansa akan ta shekaru 36 da suka gabata a lokacin suna makarantar secondary, lamarin da ya sa ta fargabar rasa rayuwarta, amma Kavanaugh ya karyata zargin. Shugaban kwamitin Chuck Grassley ya rubuta a wata wasiƙa cewa kamar yadda kuka sani na sake bude zaman sauraro na mai shari'a Kavanaugh sakamakon bayyanar zargin da Dr. Ford ta yi masa. Wannan zama za a fara shi a ranar Litinin 25 ga watan Satumba da misalin karfe 10 na safe. Na gayyaci Dr. Ford domin ta zo ta yi mana bayani akan zargin da take wa mai shari'a Kavanaugh. Saboda irin sarƙaƙiya da batutuwa irin wannan a bainar jama'a, mun ba ta zaɓin yadda take son a yi zaman sauraron, ko a bainar jama'a ko kuma a asirce. Lauyoyin da ke kare ta sun yi kira ga hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da ta binciki al'amarin kafin ta zauna a gaban kwamitin. Lisa Banks, ɗaya daga cikin lauyoyin na Ford, ta faɗa a wani jawabi da ta baiwa tashar talabijin ta CNN a ranar Laraba cewa saurin a yi zaman ba shi da wani amfani kuma ya sha bamban da yadda kwamitin zai gane gaskiyar al'amarin. Banks ta ƙara da cewa Ford da iyalanta sun samu barazanar da har ta jawo tilas suka sauya muhalli. Kwamitin kula da harkokin shari'a na majalisar dattijai na son tabbatar da zaben Kavanaugh ne a zaman alkali a kotu mafi girma a Amurka. ‘Yan jam’iyyar Republicans suna da ƙaramin rinjaye a majalisar dattijan Amurka. An yi zaton kwamitin shari'ar zai kada ƙuri'ar akan Kavanaugh ne ranar Alhamis. Amma saboda bayyanar zargin da Ford ta yi wa alkali Kavanaugh wanda ya fito a cikin wani rubutu da aka buga a jaridar Washington Post, yasa aka daga zaman tabbatar masa. Shugaba Trump ya bayyana goyon bayansa akan mutumin da ya zaba, inda ya ce zai yi wuya ya iya yin tunanin Kavanaugh ya ci zarafin Ford ta neman ya yi lalata da ita. Trump ya ce yana fatan Ford za ta bayyana a gaban kwamitin a ranar Litinin. Haka kuma Trump din ya kara da cewa zai zama abin takaici idan har ba ta je ba, a yayin da yake magana akan Farfesa Ford yar shekaru 51 a yanzu. Wakilai 'yan jam'iyyar Republican suna kokarin samun nasarar tabbatar da Kavanaugh ne kafin kotun koli ta fara zama a sabon zagayen da zai fara a ranar 1 ga watan Oktoba, ko kuma in ba a wannan lokacin ba to ya zama kafin zaben rabin wa'adi na 'yan majalisu baki daya a watan Nuwamba. Domin nuna wa magoya bayan jam'iyyar Republican sun cika alƙawuran da suka ɗauka musu na zaben alƙalai masu tsatsauran ra'ayi irin Kavanaugh a kotun koli. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka na wannan makon. Sai kuma wani makon in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ken Bradmeyer da Mia Bush da Chris Hannes da Wayne Lee tare da Sahabu Aliyu Imam, sai Julie Ladies Grisham da ta haɗa mu da ku. Ni Nizar Ahmad Hausawa daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga gundumar Columbia ke cewa ayi hutun ƙarshen mako lafiya.
Ka gaishe kan Nizar Hausawa da kokari mutan zuga rayuwanku na email.
Sa
sakon mu na farko ya fito daga Sufyan Gumel Zangon Daura yace assalamu alaikum VOA Hausa. Harin da ƴan Boko Haram suka kai garuruwan Kalare da Abdi dake jihar Borno abin takeici ne. Allah ya shi kan waɗanda suka rasu, waɗanda suka shi ƙasa, Allah ya ba su lafiya. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Shefu Kashalla. Kafi sa ana zikiri da Kadora da Gaga dan Fulani Warji a jihar Bauchi suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya muna tausayawa waɗannan mata waɗanda aka kora a jihar Lagos akan sun saka hijabi. Aini a gani na wannan ba laifi bane, su dai sun kore su ne domin biyan bukatar su. Allah ya kiyaye gaba, amin. Sai kuma sako daga Haruna Boda Inkaibo a jihar Jigawa yace assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama in jajantawa jama'ar garin Ayo da ke nan jihar Jigawa akan ibtila'in ambaliyar ruwa da ya shanye kashi 90 cikin 100 na garin. Yawancin gine-ginen garin sun rushe, mutanen garin sun yi gudun tsira da rayukansu zuwa cikin garin Kafisan Hausa da Kaugama da kuma Hadejiya. An yi hasarar dukiya wacce ba za ta lissafu ba, har ma da rayukan mutane. Sai kuma sakon Aminu Kano Maida makaranta ya ce assalamu alaikum Maryam Amurka, tece ku can da ya biyo bayan a cikin jam'iyyar APC rashin jihar Yobe. Abin takaici ne da fatan jigajigan jam'iyyar za su gaggauta magance matsalar. Amin. Sai kuma da ƙarshe muna da sakon Yakubu Abdullahi Dambam ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, a yau na rubuto muku wasiƙa ta dannan jijinawa gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da rashin jam'iyyar APC a jihar Kano akan amincewa da tsarin zaben ƙato bayan ƙato a zaben fitar da goni na jam'iyyar APC a jihar Kano. Da fatan sauran gwamnonin jihohi a Najeriya za su yi koyi da gwamna Ganduje don ba jama'a damar zaben mutanen da za su musu aiki.
Kuma da lato ya zo zan sake mai da koren Safintu ta baku labarai a takaice.
Jami'an kasar Tanzania sun ce akalla mutane 79 sun mutu bayan da jirgin ruwan da ke jigilarsa ya kife a tafkin Victoria jiya Alhamis da rana. An ci gaba da neman mutanen yau Juma'a da safe. John Mangela, wani kwamishina a yankin, ya ce an ceci mutane 37, wasu suna cikin mawuyacin hali. Shugabannin kungiyar kasashen Turai suna ci gaba da samun sabani akan manyan batutuwa, kamar yadda aka gani a taron kolin da suka yi a wannan makon a birnin Salzburg na kasar Austria, inda suka share sa'o'i hudu wajen cin abincin dare, suna tada jijiyoyin wuya akan bakin haure ba tare da cimma daidaituwa ba. China ta buƙaci Amurka ta janye ko kuma soke takunkumin da ta azawa kamfanin sayan kayayyakin soja na ƙasar a saboda ta sayi makamai daga Russia ko kuma ta kuka da kanta duk abin da ya faru. A yayin da yake zantawa da 'yan jaridu a yau Juma'a, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Kent Shuang ya ce tunan ƙasar ta bayyana wa Amurka rashin amincewarta akan wannan mataki. Shugaban Amurka Donald Trump yana ci gaba da goyon bayan Brett Kavanaugh, mutumin da ya gabatar da sunansa domin zama alƙalin kotun kolin ƙasar. Shugaban ya yi wannan furucin ne a wajen wani taro a Las Vegas a jiya Alhamis, inda ya bayyana shi a zaman wanda ya iya aiki mai dattako. Lauyoyin matar nan mai zargin Kavanaugh da ke ta haddinta sun ce tana son ta fito ta bada ba'asi a gaban majalisar dattijai sai dai a sati mai zuwa, amma sai in za a tabbatar mata da za a bata kariya. Shugaban kasar Vietnam Trinh Dai Quang ya rasu a yau Juma'a bayan wata gajeruwar rashin lafiya, inji kafar yada labaran gwamnatin kasar. Ina da shekaru 61. Kamfanin dillancin labarun kasar ya ce kasar kwamishinancin ta ce Quang ya rasu ne a asibitin sojoji da ke Hanoi, amma ba su bada cikakken bayani ba.
To ga sheke safiyan tu jama'a, nan muka zo karshen shirin mu na yanzu sai 9:30 na dare, in Allah da zamu dawo da wani. Kafin mu tafi bari mu yi gaisuwar ta'aziyya ga Philip Moses, shugaban kungiyar zumunta na kasa wanda muka samu labarin mahaifiyarsa ta rasu. Allah ya bada hakuri ya samu cika da imani mu dukkanmu. Yanzu sai a dakaci tawagar yau da gobe za a shigo. Gode, sai anjima.
yau da gobe murya.